Wannan asusu na wani kamfani ne mai suna Philip Brad Limited, wanda gwamnatin tarayya ta zuba kudin jari a ciki, amma asusun kamfanin yana bankin Keystone ne a maimakon babban bankin Najeriya, kuma mutane shida ne ke sa hannu a cikin asusun. Akwai Gaius Jackson Obaseki da Andrew Yakubu, dukansu tsofaffin shugabannin ma'aikatar man fetur, da Igbokemo Bayelsa, da Dawa Joseph Sama, da BJ Debi, da kuma Buba Muhammad, dukansu ma'aikata ne a NNPC din.
Surprise that the account of this company is in Keystone Bank, opened on the 4th of August 2012 with account number 10058.
Anan Senata Dino Melaye, wanda ya bankaɗo badar alad ne, yake bayani cewa muna mamakin wannan asusu yana bankin Keystone, kuma akwai dalar Amurka miliyan 137 da 86,462, wanda aka bude a ranar 1 ga watan 8 na shekara 2012, sannan a ranar 19 ga watan 9 na shekara 2016 ana da kudi a cikin wannan asusu dalar Amurka miliyan 648,479,487. Bincike ya nuna cewa ranar 18 ga watan 11 na shekara 2016 an ɗebi kuɗi dalar Amurka miliyan 4 daga cikin wannan asusu babu lambar BVN. Mai magana da yawun majalisar dattawa Aliyu Sabbi Abdullahi ya yi ƙarin haske akan wannan badakalar.
A nashi fahimta da nashi bayanai, ya ce akwai tambayoyi masu muhimmanci da majalisa ya kamata ta yi don ta gano me gasken wannan al'amari. To a takaice dai, ya ce akwai rudani da kuma boye-boye ko kuma dai wani abun da ba daidai ba a cikin al'amarin baki ɗayanta. To shi yasa ya kawo wannan koke ga majalisa, yana kuma buƙatar majalisa ta nada kwamiti ta ba wannan maganan ta kaita ga kwamitin da ake kira public accounts, wato kwamiti mai lura da kuɗin jama'a baki ɗaya na tarayya. To ina ganin an yarda da wannan, kuma an ba ita wannan kwamiti dama su je su yi binciken wa'annan abin da Senator Dino Melaye ya gabatar.
Akwai wa'adin da kuka ba wannan kwamiti din?
An ba su wa'adin sati 4 su yi aikin.
Na yi kokarin samun mai magana da yawun ma'aikatan man fetur ta ƙasa Ndu Ugamadu domin ya yi min ƙarin bayani akan wannan kamfanin da asusun, amma kokari na ya ci tura. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.